tara da rabi, goma da rabi ma ina da wani, sha ɗaya ma ina da wani, ina nan ƙarfe sha biyu ma akwai wani, ɗaya da rabi akwai wani, biyu da haba. Da Allah ka je ka kwanta ka huta ustazu, ka ɗauki wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi. In akwai na zumuncinka ka je na zumuncinka, in akwai na amintaka ka je na amintaka, ko na makwabtaka, sauran kofa kai musu addu'a ta alkhairi. Kuma ba buƙatun sai ka boye mu mutane wai kai ta musu boye boye, mallan daura auren ka rana kaza ne, to ba zan samu zuwa ba, amma Allah ya sanya alkhairi da albarka, kuma zan zo in maka fatan alkhairi. Ka hutar da kanka, karka wahalar da kanka kana ta wani kumbiya kumbiya wai baka je wa mutun daura aure ba. Zuwa daura aure wallahi ba tilas bane. To wani yana nan anan yake lalacewa zuwa gurin daura aure, kaga wannan akwai rashin manufa a ciki. To idan kana aure ɗabi'un mutane haka, za kai ta ganin mutane suna tafiya cikin rashin ɗabi'a, rashin manufa, da kuma rashin bin tsari. Shine sai ka ga mace tana da ƴaƴa bakwai, kila ƴatta ta farko mace ce, ko ƴatta ta biyu, ko ƴatta ma ta uku, amma tana nan tana maka kuka, aikin gida yayi mata yawa saboda rashin kan gado da rashin bin tsari. Ke da kika haifo ƴa mace har ta shekara bakwai, ya kamata ki riƙa kukan aikin gida yayi miki yawa? Kuma na ce za a yi kiya a ita bala'i, a ita Allah ya isa, ni Allah ya isa, ba zan taɓa yafe mishi ba. Ya same ni ne, na aure shi da talaucin shi, yanzu ya ga arziki ya zama dakta misali. To misali mana, sai ka ji ana ta kumfan baka, ana ta wane ne, an na gama wa, wai ta gama wahala da kai, bayan kai ne ka gama wahala. To wannan duk alama ce na rashin tsari. Idan mutum ya tsara rayuwarsa, wato zai cimma abubuwa da yawa a cikin lokaci kankani. Yau babu lokaci da za a kawo misali akan wannan. To cikin manufofin karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, abu na goma shine ya tsaye da hujja, ya bada hanzarin Allah subhanahu wataala ga talikai gabaki daya, saboda wanda zai halaka ya halaka akan hujja, wanda zai shiriya ya shiriya akan hujja. Ko irin wannan karantarwar da ku malamai kuke yi a masallatai da makarantu, ai kun tsaida ma al'umma da hujja. Wanda bai sani ba ya ji alasifika ana faɗi, an tsaida mishi da hujja. To gaba ta tara ta wannan lacca ita ce irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake baiwa ilimi muhimmanci, yana baiwa ilimi muhimmanci kwarai da gaske. A ciki an yi bayani menene ake nufi da ilimi, an kawo shi tarifin ilimi kamar da Uthaymeen ya kawo, da kuma al-Imam al-Jurjani a cikin littafinsa At-Ta'rifat. Sannan akwai bayani akan falalan ilimi. Duk da kasancin abinda muke nufi anan shine mun nakalto maganin Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Miftahu Dari Sa'ada, wanda ya bude wani fasali guda, yace al-aslul awwalu fil ilmi, zai bayani akan ilimi, wa fadlihi, da falalan ilimi, wa sharafihi, da daukakan ilimi, wa bayani umumil hajati ilayhi, da bayanin wajabci na rayuwar dan adam tana da bukatun ilimi, wa tawqufi kamalil abdi, da kuma kasancewan cika na dan adam ya takaita, wa najatihi, da cin nasaran shi a duniya da lahira, fi ma'ashi wa ma'adihi alayhi, a cikin duniya da lahira, duk ya takaita ne akan ilimi. Al-Imam Ibn al-Qayyim da ya tajero falalan ilimi yana bayani, sai da ya jero falaloli guda 153 a cikin wannan littafi nasa, ya kuma kawo fifikon ilimi akan dukiya ta fuskoki guda 40 duk a cikin wannan littafi nasa rahimahullahu ta'ala. To akwai hadisai da suka zo suka yi bayani akan falalan ilimi, wanda yake malamai a majalis suna kawo irin waɗannan hadisai. Dube dai fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ayyuhan nas innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bitafaqqu wa may yuridillahu bihi khayran yufaqqu fid din wa innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Wannan hadisi ne Sheikh al-Albani ya ce hadisi ne hasan. Manzon Allah ce lalle fa ilimi sai an nima, lalle fahimtan addini sai an yi da gaske. Duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi, to zai fahimtar da shi addini. Kuma ku sani cewa babu wanda ke tsoron Allah na gaskiya sai masu ilimi a cikin al'umma. A cikin wani hadisi ko manzon Allah ya kawo falalan wato ainihin masu ilimi, inda ya nuna cewa hanya ce ta zuwa aljanna, mala'iku ma suna saukar da fukafukansu ga mai neman ilimi, haka nan kuma duk wani abin da ke cikin sama da duk wani abin da ke cikin ƙasa hatta kifaye da ke cikin ruwa suna neman mu malami ko dalibi gafaran Allah subhanahu wataala. Manzon Allah ce falalan mai neman ilimi ko malami akan mai ibada to kaman falalan wata ne akan sauran taurari. Kuma ku sani cewa malamai fa su ne magada annabawa, kuma ku sani cewa annaba ba su gadar da zinare ko azurfa ba, sai dai sun gadar da ilimi mai amfani. Duk wanda ya riko da ilimi to ya samu rabo nagartacce. Ga kuma hadisin talabal ilm faridatun ala kulli muslim, wanda ke neman karin bayani akan hadisi a cikin falalin ilimi yana duba iya duba littafin at-targhib wa tarhib, musamman ya duba sahih at-targhib wa tarhib din Sheikh Al-Albani mujalladi na farko daga shafi na 136 zuwa gaba. To akwai irin wato hanyoyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi a wurin karantarwansa. Mun yi bayani akan me ake nufi da uslubi, mun yi bayanin shi a ciki. To amma dai a takaice irin hanyoyin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi, ya bi hanyar rausasawa, ya bi hanyar rangwantawa wurin magana da mutane, koda ko wanda yake magana nan da shi kafiri ne, in zai ilmantar da shi kan bi hanyoyi na rausasawa da rangwantawa, bai dauki mataki na tsanantawa ba. Wani in yayi maka wa'azi ko yayi karatu sai ka dauka ko kai kafiri ne, khali kawan ka shiga wuta khalidi ne fiha abada. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake karantarwansa ba. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hanyoyin da yake bi na karantarwansa yakan kafa hujja, yakan kuma kawo dalilin yin abu. Babu lokacin da za a yi ta kawo dalili akan wannan, amma dai duk in yi bayani zai kawo cewa saboda abu kaza, saboda abu kaza, yakan kafa hujja saboda ran dan adam tana son a rika bata dalili da hujja. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wannan. Sannan cikin hanyoyin da manzon Allah ke bi a wurin da'awansa, yakan kiranni na kusa tukuna sannan ya kira ni nisa, wa anzir ashiratakal aqrabin, da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara daga nan ana bi awalam yaro annana atil arda nanqusaha min atrafiha, haka akai ta zaizaye kasa daga daya mutum biyu mutum uku tun daga gidansu aka fita, daga gidan aka fita, daga anguwan aka fita, daga garin aka fita, daga cikin jaziratul arab yau gashi musulunci ya mamaye ko ina. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin irin hanyoyin da yake bi a wurin karantarwansa yana yin bushara, yana kuma yin gargadi. Bushara shine kai bayanin wato hanyoyin da za ta sadar da mutum da romu da garabasa da ladan duniya da na lahira, kuma ka kwadaitar da mutum akan ta. Tsoratarwa kuma shine ka yi bayani kana mai fadin fuskan abin tsoro dake cikin wannan bayanin da kake kawowa. Cikin hanyoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam gurin karantarwa akwai at-targhib, shine wato kai bayanin abin da rai ke so, mai shawwiqul mad'u ila listijabati wa qabulil haqq wa sabata alayhi, duk abin da yake mai sauraro zai shauƙin ya karbi wannan sakon naka ya kuma tabbata akai, shi ake kira da at-targhib. Kuma cikin hanyoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai at-tarhib, shi kuma shine ai bayanin abin da zai tsoratar, abin da zai razanar daga kin an san wannan gaskiya ko karantarwa da mutum ke yi. Duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da wannan hanyoyi, sannan yana amfani da hanyoyi na hikima gurin karantarwansa. Hikima ita ce ka kiranni kowane mutum a gurgurdan yanayinsa da abin da ya dace da shi, kuma ka kira shi ta hanya mafi sauki wanda zai karbi sako. Cikin hanyoyin da manzon Allah ke bi gurin karantarwansa yana yin al-mau'izatul hasana, shi ma gashi nan an yi bayaninta a cikin wancan muzakkira. Cikin hanyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bi akwai kula da yanayi da kuma hali. In ya ganka kana jin yunwa, irin wa'azin da zai maka ba daidai da in ya ganka kana cikin koshi bane. Yau idan ya ga mutum dan birni ne, ba irin wa'azin da zai mishi bane idan zai ma dan ƙauye, yakan bambanta wannan mace ce, wannan namiji ne, wannan yaro ne, wannan babba ne. Yana la'akari da ire-iren waɗannan abubuwa wurin karantarwansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yakan lura da kun fahimta ko ba ku fahimta ba, in kun fahimta shikenan, in ba ku fahimta ba sai ya nanata muku magana har sau uku ko abin da ya kama da haka. Cikin hanyoyin da manzon Allah ke bi gurin karantarwansa yakan kausasa, yakan kuma yi fushi inda ya dace a yi fushin, duk babu lokacin da za a kawo dalili akan wannan. Cikin hanyoyin da manzon Allah ke bi sallallahu alaihi wa sallama yakan kirdaji gaba, bai bari gaba ta wuce shi. Duk yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fuskanci kazo kana neman wani abu a gurin shi, to nan da nan zai amfani da dama isar da sakon Allah zuwa gare ka, ya ilmantar da kai wani abu. Yayin da ya fahimci kana tsoron wani abu daga gare shi, zai amfani da dama isar da sakon Allah daga zuwa gare ka. shine sai kaga an ce ya kamo kamun yaki amma yayin da wani zai kaskantar da kanshi ka taimake ni ka kyale ni kai min afuwa sai ya ce to zan maka afuwa amma zaka musulunta zakai kaza zakai kaza zakai kaza to di yana al'akari da wannan sannan cikin hanyoyin da manzon Allah ke bi a wurin karantarwar sa yana bi sannu sannu yakan fara da mafi muhimmanci sannan mafi muhimmanci sannan mafi muhimmanci haka ne yake bi ba zai dauko kankanin abu yayi ta zafafawa akai ko kuma ya fara da awa ko ya fara wa'azi ko ya fara kira ko ya fara karantar da ita alhalin ga manyan al'amura ba zai karantar ba a daidai wannan gaban yana da kyau in ba da wani misali duk da kasancewar lokacin ya ja sosai akwai wani malami da yazo yake ma dalibansa wannan ya fadi cikin malaman nan na Saudiya wani sunan sa Abdurrahman al-Arifi yake cewa yayi ma dalibansa bayani akan tauhidi da muhimmancin tauhidi sai rannan sai yazo sai yake ce musu jama'a na ga wani abin ban takeici ne suka ce menene algafar ta malam sai yace wani na ganshi yana sujada ga gunki ko wani abu mai kama da haka wata dai kalma wacce take nuni akan shirka daliban suka ce subhanallah subhanallah Allah ya shirye shi Allah ya shirye dai kawai dai wannan aka wuce gobe da yazo sai yace musu kai jama'a na faga wani abin ban takeici suka ce menene algafar ta malam yace sai naga mutun yana zina da uwarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kowa rike kai aka koma ana sallallami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifiyarsa ya shek yace mahaifiyarsa sai abin ya musu girma ya musu zafi sai yace a shaharin zaba ku gane Allah ba an yi bayanin shirka amma sai kuka dauki abin da sauki amma an yi bayani akan zunubi eh babban zunubi ne amma wallahi Allah yana iya gafarta mutum ko bai tuba ba ko bai tuba mu Allah ba Allah yana iya gafarta masa yana cikin mashi'a wai gafiru wadu na zalik amma shirka ko wanda ya mutu yana shirka Allah zai gafarta mar to sai basu gane girman wancan ba amma sun gane girman wannan to wani lokaci haka zaka samu al'umma kuma manzo Allah ba haka yake yi ba manzo Allah cikin hanyoyin karantarwar sa yana bin hanya na zafarar da wanda ya kyautata zafararwa sai wani ya tambaya sai ya ce laqad sa'alta an azim kaga wannan zafararwa ne ai kai tambaya gobe wani lokaci kuma za ka harikan kira sunan dalibansa sai ya kira sunan shi ya wani ka san kaza ya mu'ab atadri ma haqqullahi alal abid duk wannan cikin hanyoyi ne na karantarwa ya fuskanto dalibansa ya kusanto da su ya kira ma wani sahabin ya ce zo kusa da ni kamar yanda ya ma Safwan bin Asal al-Muradi yayin da ya zo tambaya akan ilimi to wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hanyoyin sa yana ba da kissoshi da labarai yana buga misalai dubi inda ya ba da labarin wancan karo da ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare ko wancan mutumin saboda dauki darasi wancan mata ta shiga wuta ta azabtar da magi to manzo Allah yakan kawo irin waɗannan labarai a gurin karantarwar sa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kebo din su mutane da ilimi yakan kuma gani wani lokaci ai karatu na bai daya wani lokaci kuma kebo din su zababban dalibai dubi inda yake Mu'az ya Mu'az atadri ma haqqullahi alal abid shi kada ya ga mu wannan a duniya yace kuma kaka ga mu kowa dan ya ce afala ukbirun nas ko ubashirun nas yace la fayatakilu kaka ga musu Mu'az ya faɗi wannan hadisin ne lokacin da yazo mutuwa yace zan faɗi wannan ne saboda kan boye ilimi kamar inda ya sirranta mana na Fatima wani asiri ita ma bata faɗi ba sai da tazo mutuwa radiyallahu ta'ala anhu wani lokaci kuma sai ai karatu na bai daya sannan annabi sunan yakan yi aiki a aikace domin daliban shi su kwaikwaya daga gare shi sannan wani lokaci yakan faɗa ba a jumlace sannan sai ya koma yayi tafsili sai kaji ya ce salasun mun kunna fihi wajada bihinna halawatul imani dole ne ka kasa kunni kana son ka ji ukun nan to sannan sai ya fara bayani da abu kaza da abu kaza da abu kaza sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu kila an fahimce da kyau cikin irin hanyoyin da manzon Allah ke bi a gurin karantarwar sa yakan yi tambaya wani lokaci sai shi ya tambaye ku kun san kaza wani lokaci yayi istifham wani lokaci yayi kinaya wani lokacin akai masa tambaya sai ya bada amsa sama da ma tambayar da akai masa an tambaye shi ina hukuncin yin aiki ko yin amfani da ruwan teku ai kaga sai da ya kara to cikin ababen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bi kuma gurin karantarwar sa in aka tambaye shi abin da bai sani ba sai ya shuru sannan a cikin wannan mazakira mun yi bayanin cewa mujadala shi ma yana daga cikin hanyoyin da manzon Allah ke bi gurin karantarwar sa har mun kawo sharadai na mujadala a shar'anci to sai kuma irin wasa'il wato irin ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke amfani da su wurin isar da sakon Allah ko ta hanyar zance ne ko ta hanyar aiki wanda in muka ce zance da aiki za ga wani lokaci khutuba zai yi wani lokaci zai amfani da gida wani lokaci masallaci wani lokaci kasuwa wani lokaci akan hanya wani lokaci zai samu mari lafiya ko shi ba yi da lafiya wani lokaci yayin da aka dandana wata ni'ima aka ji dadin ta sai amfani da dama sai isar da sakon Allah kamar lokacin da suka ci abinci gidan Aba Haisam wani lokaci yana kan abin hawa wani lokaci yana tafiya a ƙasa wani lokaci ma yana kishingide wani lokaci ta hanyar rubutu duk yakan ilmantar sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-imam ibn kasirin a cikin al-fusul ya kawo wasiqun da manzon Allah ya tarbuta ma mutane hakan akwai wata risala wanda wani malami abin nan Ali bin Hafiz bin Salim al-Wadi'i ya gabatar risala ce ta masters wanda ya gabatar da ita wanda ya kawo wasiqun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne zuwa ga sarakuna da masu mulki ya kawo wasiqu da yawan gaske wasiqu ne sun fi karfin guda 70 to dina daga cikin dai hanyoyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bi gurin karantar da al'umman sa to wannan dai a takeicen takaitawa kuma a gurguje kenan kuma ai hakuri ina da dan ciwo a baki na shi yasa wata lokaci kalmomi na ba sa fitowa haka ina dan wani ciwo haka a baki ne kuma yana mun radi sosai to na dai nemi taimakon Allah ne aka gabatar da abin da ya sawwaka abinda muka fadi daidai muna fatan Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka amfana da mu duniya da lahira ka rafa mana asirin mu wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.